Welcome to Nassau Beach Club Ibiza. Join this journey of sound every week here on iTunes. By no other than Alex Kentucky. Straight from Ibiza.
Welcome to Nassau Beach Club. My name is Alex Kentucky, and it's my pleasure to introduce podcast number 247. This is
Nassau Sound.
Yeah.
Nassau Beach Club, the place to be. is Alex Kentucky at Nassau Beach Club. Come and enjoy with us.
Where no one ever goes. times he's still. We don't understand it, but the last thing on my mind is to leave you. I believe that we're in this together. Don't scream, let us hope.
Nassau Beach Club Podcast.
Welcome to Nassau Beach Club, Ibiza.
Thank you. Hola, papá. Hola, hola.
Nassau Beach Club, the place to be.
It was.
This is Alex Kentucky at Nassau Beach Club. Come and enjoy with us.
Da 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 da
This is Nassau Sound, straight from Ibiza. You're listening to Nassau Beach Club Podcast.
hope you enjoyed the show. And of course, we wait you here next Monday with more Balearic sounds.
Nassau Beach Club, the place to be.